الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Lahadi 10 ga watan Sha'ban shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa ka kafa gidauniya ta abin sha baka gama ba alhujir yake to shin zaka katse shan abin sha ko kuma bari zaka yi har ka gama iya abin da zaka yi ketowa alfajir ba zai sa ba ka katse shan abin da kake sha na sahur a wannan lokaci kamar yanda hadisi na cikin sunani Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan ɗayanku ya kafa gidauniya alfujir yake to idan Allah ya ce kada ya yanke shan abin da yake sha ya bari har ya gama an gane ko kenan wannan na nuna mana kana cikin yin sahur alfujir yake to sai ka ba za ka yanke ba sai ka yi kokarin gama sahur kinka to amma abin da ake bukata ba a bukatar musulmi ya maida haka dabi'ar shi a kullum ba zai tashi yin sahur sai alfujir yake to domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya bayyana mana yana daga sunnah wato shine jinkirta sahur domin an tambayi Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda da yake cewa mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka gama sahur muka tashi muka je sallah sai aka tambaye shi menene gwalgwadon zamanin gama sahur kinku wato da ta da ikamar sallah sai yake cewa gwalgwadon karanta aya 50 gwalgwadon karanta aya 50 kaga karanta aya 50 in yayi tsananin yi bai wuce minti 5 zuwa minti 7 to dan haka ana buƙatar a jinkirta sahur ya zamanto gab da ketowa alfajir amma kada ka maida dabi'arka da al'adarka kullun kenan kana sahur alfujir yake to amma in har an samu kasancewar haka ka kafa gidauniya ta kunu ko ta wani abin sha kenan idan alfujir yake to ba maganar ka yanke ka bari ka gama sha sannan ka ajje kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin wannan hadisi dake cikin sunani Abi Dawud hadisi ne sahihi tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wanka na ibada kamar wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan idi shin idan kai wannan wanka idan ka fito sai ka sake arwalla zaka yi sallah to abinda muke so mu sani shi dai wanka na ibada in har zaka yi shi a tsarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanka ne wanda yake tafi da arwalla kamar yanda matansa Aisha Allah ya karra mata yadda da Maimuna suka hakaito mana ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka kamar yanda Maimuna Allah ya karra mata yadda take cewa na kawo ruwan wanka na girke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo farkon abin da yi ya karkato makayin ya wanke hannunsa su uku sannan manzon Allah ya tsoma hannunsa ya wanke gabansa ma'ana tun daga cibiya har izuwa guyoyinsa ma'ana duk wurin da ake kyautata zatan kazamta an gane ko ba najasa ba domin mani ba najasa bane a magana mafi inganci manzon Allah ya wanke gabansa gaba daya da ya gama Maimuna tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkure bakinsa su uku ya shaka su uku sannan ya wanke fuska su uku sannan ya wanke hannun dama izuwa wato gwiwar hannu su uku sannan ya wanke hannun hagu kamar yanda ya wanke dama sannan ya shafa ruwa akai ya shafa a kunnensa sannan sai manzon Allah ya maida hannuwansa cikin ruwa ya nitsa manzon Allah sai ya guddo hannuwan ba tare da ya jinko ruwa ya murza kansa ya murza kansa sannan ya koma dauko ruwa da hannuwansa ya zuba akan yana murzawa sai da manzon Allah ya so uku sannan ya dauki ruwa ya zuba a bangaren jikin shi na dama ya wanki sannan ya zuba a bangaren jikin shi na hagu ya wanki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma gefe sannan sai ya wanke kafar damarsa kuma ya wanke kafar hagu wanda wanke kafa ko wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi shine cikar arwallarsa kuma shine cikamakin wankansa to haka Maimuna Allah ya kara mata yadda a hadisin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta wanke kawahuwa sai a karshen wankansa da ya koma gefe kenan gab da inda zai fita daga ban daki manzon Allah ya wanke kafahuwa a hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da yayi arbayin ya wanke gabansa yayi arwalla cikakka a hadisin Aisha sai da ya wanke kafarsa ta dama da kafa ta hagu gaba daya sannan ya nitsa hannuwansa a cikin ruwa ya fito da su ya murza kansa sannan ya dauko ruwa ya zuba akan sai da ya zuba su uku yana murzawa sannan manzon Allah ya zuba ruwa a bangaren jikinsa na dama ya wanke sannan ya zuba a bangaren jikin shi na hagu ya wanki sannan an gane ko ya zuba a bangaren jikin shi na hagu wandan shine kaifiyar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka to irin wannan wanka idan kai shi idan ka fito ba maganar sake arwalla idan kana da bukatar sallah kenan in lokacin sallah ne ta farilla ko kuma kana da bukatar sallah ta nafila to a wannan lokaci zaka iya yi kenan abinda muke so duk da cewa wasu malamai suna bambantawa kamar misali wanka wanda yake na sunna suna ganin cewa in kai wanka wannan wanka ba za ka sallaci sallah da shi me yasa saboda wankan ba dole bane to dan abinda muke so mu gane anan duk wanda ya bambanta tsakanin wani abu da wani abu dole sai ya zo da dalilin da ya bambanta dan haka in dai wanka ne kai wanda yake mai sunan wankan ibada kai shi akan wannan sifa to ya halatta kai sallah da wannan wanka da kai ba maganar sai ka saki arwalla na'am tambaya ta uku wane ne yake tambaya wai dangane da sami Allahu liman hamidahu shin ta keɓanta da limami banda mamu ko kuma mamu ma yana iya cewa sami Allahu liman hamidahu a magana mafi rinjaye sami Allahu liman hamidahu bata keɓanta ba da liman kamar yanda rabbana wa lakal hamd bata keɓanta ba da mamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na liman yana hada tsakaninsu idan ya dago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu to dan haka kamar yanda limami yakan iya hada su to haka shi ma mamu yakan iya hada sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu tare da cewa malaman malikiya suna ganin an kasa an raba kowa an bashi aikin sa suka ce limami shi kadai zai ce sami Allahu liman hamidahu ba zai ce rabbana wa lakal hamdu mamu shi iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu menene hujjar ku suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idza qala al imamu sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu manzon Allah yace idan limami yace sami Allahu liman hamidahu to kuma mu ku ce rabbana wa lakal hamdu to illa kasancewar Ibn Rushd Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya dan tsawaita bayani akan wannan mas'ala yace babu dalilin da ya nuna cewa limami ba zai ce rabbana wa lakal hamdu kamar yanda babu dalilin da ya nuna cewa shi imamu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu dan haka dai da liman da mamu suna hada sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kamar yanda kuma hadisi ne sarihi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na liman idan ya dago yace sami Allahu liman hamidahu sai ya ce rabbana wa lakal hamd darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin baban da ke bayani dangane da wato kyawawan halaye fadla wato ta kyawawan halaye wanda shi in aka ce kyawawan hali kamar yanda bayani ya gabata kamar yanda malamai suka arrafa shi suka ce huwa ikhtiyarul fada'il wa tarkur raza'il wato shine zabar dukkan wasu dabi'u da halaye waɗanda suke na kwarai da watsar dukkan wasu dabi'u waɗanda suke na banza mutun ya kaurace musu to duk mutumin da ya kasance a rayuwarsa yana kokarin dabi'antuwa da halaye waɗanda suke na kwarai yana nisantar dukkan wasu miyagun halaye to wannan shine ake kiran shi mai kyawun hali wanda bayani ya gabata kyawun hali yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya jinjina ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala ya yabe shi da nasi na alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan wato ɗabi'u waɗanda suke manya-manya wannan jinjinawa ce daga wajen mahalicin sammai da ƙasai da abinda ke tsakankaninsu gafiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa Aisha sai take cewa kana khuluqahul qur'an take cewa qur'ani wato shine ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa ma'ana abinda Allah ya ce yayi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake abinda aka ce ya daina shi yake dainawa don haka duk mutumin da zai bi dokokin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗabi'antuwa da abinda yake cikin su wannan shine ya cancanci a kiraye shi da sunan mai kyawun hali don haka har ma mun karanta hadisi a cikin baban shine hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda da yake cewa ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas yake cewa ban taba shafar wato wani tufafi da ake kiran shi addibaj dibaj nau'i ne wanda yake na sakar tufafi wanda ana saka shi ne da alharir sai yace wala hariran yace ko alharir wanda shi alharir wata auduga ce wanda ake saka tufafi da ita amma ainihi shi alharir wanda yake na asali wato wata auduga ce wanda tsutsa take fito da ita to wannan abu babu abin da ya kai shi laushi babu abin da ya kai shi kirkili da tsada daga cikin dukkan wani nau'i na tufafi wanda kamar yanda muka yi bayani shi alharir tufafi ne wanda Allah ya keɓance wa muminai a gidan aljanna maza muminai wannan tufafi shine za su tufati da shi a ranar kiyama a gidan aljanna kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hajji inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ash-shahid wa libasuhum fiha harir ubangiji ta'ala yace tufafin yan aljanna a aljanna wato shine alharir haka idan ka zo cikin suratul fadir haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa libasuhum fiha harir tufafin yan aljanna a aljanna ubangiji ta'ala yace alhariri ne haka cikin suratul insan ubangiji ta'ala yace wajazahum bima sabaru jannatan wa harira to amma a rayuwar mu ta duniya haramun ne mumini namiji wato ya sanya tufafi wanda yake na alhariri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya daga zinari da hannunsa na dama da hannunsa na hagu sai ya daga tufafi na alhariri sai ya ce waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta halak ne ga matansu. To shine anan Anas yake cewa ban taba shafar wato wani dibaji ko alharir wanda yake aliyana mafi taushi min kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama da tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takeice abinda muke so mu gane anan Anas yana nuna mana cewa tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi auduga laushi. An gane ku yafi auduga laushi. Kamar yanda tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laushi gare shi to haka zuciyarsa. Zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita tafi kowace zuciya taushi. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Ubangiji ta'ala yake cewa fa bima rahmatin minallahi asanadiyar wato rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya cusa a cikin zuciyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam linta lahum wato ka tausa sama mabiyanka walau kunta faddan inda a ce ka zamanto wato mutum wanda yake mai kaushin hali galizul qalbi mai kakkaurar zuciya ma'ana mai cika da batsewa mai yawan fushi. Ubangiji ta'ala yace lam faddu min hauli da duk jama'ar da ke gefinka Ubangiji ta'ala yace da sun watse sun barka. Rahama da Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin yanda yake tausaya ma al'umma yake tausasa musu yake bin su a sannu da irin wannan siyasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci duniya gaba ɗayanta. To dan haka sai Allah ya ce masa inda a ce ka zamanto mutum mai kakkausan halshi mai kakkauran zuciya mai cika da batsewa mai yawan fushi da duk jama'ar da suke bayanka da sun watsi. To dan haka kamar yanda tafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laushi gare shi to haka zuciyarsa. Sai ya ce wala shamamtu ra'ihatan qattu atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Yace da dai ban taba shakar wato wani kanshi wanda yake mafi kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wata iska wadda take mai kanshi. Ana sai ce ban taba shakar iskar da take kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah baya rabuwa da turare wanda hadisi ya inganta a cikin sunanin Nasa'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an cusa mun san wato turare da mata daga cikin ababen duniyar. A cikin dukkan wasu abubuwa na duniya manzon Allah ya ce abinda Allah ya kimsa mun san shi da kaunar shi a cikin zuciyata abubuwa ne guda biyu, turare wato da mata. Sannan sai ya ce kuma babu abinda yake faranta mun zuciya ya sanya idanuna su yi fari wato sama da sallah. Ya ce sallah ita ce aka sanya farin cikin zuciyata a cikinta. Baya samun walwala da nishadi da kwanciyar hankali sai lokacin da ya tsaya gaban zatin Ubangijin shi yana ganawa da shi. To dan haka turare yana ɗaya daga cikin abin da ake buƙatar mumini ya lazance shi, domin shi mumini ba a buƙatar a ji jikinsa wani ɗoyi yana tashi. Shi mumini abin da aka san shi kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da shi ya halicce shi mumini tsarkakekke ne. To haka ake buƙatar mumini ya zamanto yana da kula da jikinsa, tsafta tufafinka ya zamanto kana tsaftace su ko da tsahin tufafi ne, ya zamanto a kullun a jikinka duk wanda ya rako sai dai ya ji kanshi wanda zai iya sanyawa ya ƙara matsowa ba ya ja da baya ba. Don haka da turare wato da tsaftace jiki da yin aswaki wannan haka ake buƙatar mumini ya lazance shi. Don haka shine anan Anas yake cewa ban taba shakar wani kanshi wato mafi kanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa laqad khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama 10 sini, yace tabbas nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khidma tsawon shekara 10 matsayin Anas yaro ne boyi boyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake masa dukkan wasu aikace aikace, wanda kamar yadda muka yi bayani mahaifiyarsa Ummu Sulay Allah ya kara mata yadda, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina kowa yana kawo gudunmuwarsa, Ummu Sulaym ta kamo hannun danta Anas ta zo da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaransa, tace ya rasulullahi abinda nake bukata wannan yaro ya zamanto khadiminka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi Anas, Anas ya zama dan cikin gida, duk wasu aikace aikace shi yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda mun yi bayani a ƙarshe mahaifiyarsa ta nemi cewa ya rasulullahi yaranka khadiminka kar a manta da shi, ai masa addu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a, addu'ar da ta kunshi abubuwa guda hudu. Farko manzon Allah ya ce ya Allah ka yawaita dukiyarsa. Abu na biyu ya ce ya Allah ka yawaita masa yaya. Abu na uku ya ce ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa. Abu na hudu ya ce ya Allah ka gafarta masa. Wanda Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin mawadata a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tara dukiya ta mamaki dangane da ƴaƴa Anas dan Malik, wato sai da ya haifi ƴaƴa 120 ƴaƴan zatsansa, sannan dangane da abin da ya shafi kwanukan rayuwa Anas sai da yi shekara 103, an gane ko shekarun da yi shekara sai da ya haura akan shekara 100. Yace kuma wannan addu'a ta hudu, yace muna kwadai muna kaunar wannan addu'a, yace muna jira ta cewa Allah ya gafarta mu. To dan haka wannan dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yake masa hidima, duk wanda ya masa wani alkhairi, manzon Allah sai yayi kokarin sakauta masa.
Na'am.
An gane ku, shine ake kira mukafa'a kenan. Idan mutun ya maka alkhairi, to duk iya abinda zaka yi kai kokari kaga cewa ka sakauta masa wannan alkhairi da ya maka. Kamar yanda wani sahabi da yake kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan arwalla yake ajje masa, in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kewaya ya biya bukatarsa a cikin yini ko a cikin dare, shi yake kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa ya ajje masa. Wata rana sai manzon Allah ya ce masa, roki abinda kake bukata na baka. Sai yace as'aluka murafaqataka fil janna. Yace ya rasulullahi iya abinda nake bukata kawai na zama abokin zamanka a aljanna a gobe kiyama. Manzon Allah yace masa a wa ghayra zalik, tambaye wani abu da ba wannan ba. Wanda bayani ya gabata anan, inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada aljanna, cha zai je ka an baka. Sai yace masa a wa ghayra zalik, yace wani abu da ba wannan ba. Sai ya ce huwa zaka, ya ce ya rasulullahi ni ko ai ba ni da wata bukata in ba wannan ba, kawai iya abinda nake bukata ya zamanto gani ga kai a gidan aljanna, mazauninmu ya zamanto daya. Manzo Allah sai ya ce masa fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Manzo Allah ya ce ka taimaka mun a bisa samun biyan bukatar kanka, wato da yawan sallah. Anan an ambaci sallah ne da wani bangare nata shine as-sujud. To dan haka kaga anan hidimar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya nemi ya sakauta masa, sai ya ce ya roki abin da yake bukata a bashi, shi ko sai ya nuna cewa ga abin da yake bukata. Wannan yana nuna mana zurfin fahimta da tunani da tsinkayen nesa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda a ce wani ne daga cikin mu za a tambaye shi me kake da bukata a baka a yau, ta zaka ina bukatar a bani wata miliyan dubu da ko gida dubu da abu kaza, wanda mu daman tunanin mu galibi tunani ne wanda ya takaita a duniya, su kuma dogon tunani gare su iya hammin su ita ce makoma lahira. Wannan ya tunatar da ni wani malami daga cikin malaman Madina, wanda kamar yanda ake ba mu labarin shi shine Abdul Muhsin Al-Abbad. Aka ce gwamnati ta tambaye shi me yake da bukata a mushi, kamar yanda gwamnatin tana da irin wannan ɗabi'a, duk wani malami wanda yayi kokarin kawo gudunmuwa a cikin addini sai a tambaye shi me yake da bukatar a yi masa. Sai ya ce shi bukatar shi akwai wani katon fili wanda yake gaban jami'ar Madina, cai wannan fili yake bukata a ƙara ma jami'a ya zama nata. To kaga kasancewar su mutanen Allah, mutanen kwarai, a kullum famar da suke me za su yi abinda addinin Allah zai ci gaba. To a takaice dai anan abinda muke so, wannan hidima da Anas ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 10, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sakauta mishi ya masa wannan addu'a wadda ta kunshi abubuwa manya-manya guda hudu: yawan dukiya, yawan ƴaƴa, tsawon kwanuka, sannan kuma samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda samun gafaran nan ita tafi komai gaba daya. Sai ya ce fama kala li qabbu uffin, wato da dai a wannan tsawon shekara 10 da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima, manzon Allah bai taba mun tsoki ba. Shi lafazin uffin a larabci kalima wadda take koma baya daga cikin mummunan kalima wadda babu wata kalima kasa da ita, shine uff, wadda Allah ya haramta mana kada mu fada ma mahaifinmu. Fala taqullahuma uffin, karka ce ma mahaifa turdau, duk da cewa kalima ka ce ma mutum turda kai, mu a yarenmu na Hausa kalima ce wadda take mai girma, amma sai mu ce kalima koma baya shine kamar tsoki, daidai da tsoki baya halatta daya ma mahaifansa. To a wannan tsawon shekara 10 yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da tsoki bai taba mu ba. Shekara 10 fa ba kwana 10 ba, wanda mu a nan ka sa mutum aiki ba ma kwana 10 ba, ba ma awa 10 ba, a minti 10 sai kai tsoki ka cika ka batse kaga cewa abinda aka maka ma ba yi daidai ba. Sai yace wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta, yace manzon Allah bai taba fada mun ga wani abu da na aikata yace dan mi kai kaza, wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza ala fa'alta kaza, yace kuma bai taba fada mun ga wani abu da ban aikata ba, manzon Allah yace Anas ba ka yi kaza ba, wanda wannan kuma yana nuna mana yanda shi Anas kin yayi fice, ya san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halayen shi, galibi yana kirdadar abinda manzon Allah yake so. Duk mutumin da yake zaune da kai, in dai mutum ne mai hankali mai nura, zai iya gane menene kake so, abinda zai dadada maka rai, menene baka so. Wanda kamar misali, ai babu khadima a cikin kamar al'umma sama da mace a gida. To duk mace wadda take mai hankali za ta tsaya ta lura da mijinta, ta lura da halayen shi, menene yake so, menene baya so. Sai kaga galibin abinda ɗabi'arka take bukata wannan mace ta kwarai shine za ta ringa kokarin yi. Irin macen da take da irin wannan halaye sai kaga an zauna lafiya. Haka shi wanda yake ka dauke shi a matsayin ma'aikacinka ne, khadiminka ne, to zai ringa kokarin ya ga menene mai gida yake bukata, menene mai gida baya bukata. Sai ku dade da shi wani abu bai gama ka da shi ba. To dan haka shi Anas yana lura da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da bukata, dan haka yake kokarin duk abin da zai dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kokarin yi masa. Amma a matsayin wannan shekara 10 manzon Allah bai taba fada masa ba dangane da wani abu da Anas yayi, manzon Allah ya ce masa dan mi kai kaza, ko kuma dangane da wani abu wanda bai yi ba a ce masa me yasa ba kai kaza ba. To wannan duka yana nuna mana kasancewar dai wato abinda ake bukata mutum ya zamanto yana da kyawun hali, kamar yanda anan kyawawan halaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas yake hakaito mana. Nan dai akwai bi a sannu, wanda bi a sannu yana daga cikin kyawun hali, ya zamanto duk abinda za ka yi ka ringa bin jama'a a sannu, babu wani kashin hakuri tare da kai, babu tsanantawa. An gane ku? Wanda shi bi a sannu ɗabi'a ce daga cikin halayen da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so, yake kauna, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wato ga al-Ashaj shine Abdul Qais, manzon Allah yake cewa inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal ana, yace lalle wato kana da wasu halaye guda biyu wanda Allah yana kaunar su, wato shine jimiri daukan hakuri sannan da bi a sannu. To wannan yana nuna mana irin bi a sannu da tausasawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk wanda yake karkashin sa. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa ya shigo da hadisi na uku a karkashin baban, shine hadisin As-Sa'ab ibn Jassama al-Laysi, Allah ya kara masa yadda. As-Sa'ab ke cewa a hadaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama himaran wahashiya, yace nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar jaki wanda yake na jeji, wanda shi As-Sa'ab ibn Jassama al-Laysi wato mutum ne wanda yake maguji, sannan kuma ya kware a wajen halbin kibiya da jifan mashi, don haka mafarauci ne wanda yake yayi fice a wajen farauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kan hanyar shi ta tafiya Makka, sai ya yada zango a wurin da As-Sa'ab ibn Jassama al-Laysi yake. Sa'ab sai yake ganin ai yayi babban bako, babu wani wanda yake da bako sama da nashi, domin fiyayyen halitta ne gaba ɗaya sauka a wajen shi, wanda shi kuma bako ya cancanta a karrama shi, wanda karmu manta karrama bako sunna ce wadda mahaifinmu Annabi Ibrahimu alaihi salam ya sunnanta mana, kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin Alkur'ani. Ubangiji ta'ala yana ambata mana cewa Annabi Ibrahimu alaihi salam lokacin da yayi baki, su ne mala'ikun Allah da suka sauka a gidan Annabi Ibrahim alaihi salam suna nihin wucewa izuwa alƙarya ta mutanen Annabi Lutu domin hallakar da su kamar yadda Allah ya tura su. Bakin nan suna shiga gidan Annabi Ibrahimu alaihi salam sai suka yi sallama. Annabi Ibrahimu alaihi salam ya karba musu sallama, zaunar da suke da wuya Annabi Ibrahimu sai ya tashi a sace ba tare da sun sani ba, zuwan da yake kawai sai ya shiga garki ya zabo wato dan mariki wanda yake mai mai koshashe. Annabi Ibrahimu ya kada aka yanka aka gashe shi aka yi bangare aka kawo ma baki, wanda wannan yana nuna mana daga cikin ladubba na karrama bako, idan kai bako kai tsaye kai kokarin ka kawo masa wani abu wanda yake na kusa da baki kafin kenan a shirya abinci. Kuma baya daga cikin karrama bako in zaka kawo bari a je a nemo maka abinci, wannan yana nuna babu karamci tare da kai. Kada bako ya san ina zaka, kai tsaye ka tashi a buye ka je ka kawo masa, sai in ya ga an kawo masa abinci an shirya masa. Amma mu yau sai ka ce bari a je a kawo maka abinci, sai ya ce ana yi abinci, dama haka kake bukata ya fada. To dan haka shi As-Sa'ab ibn Jassama al-Laysi da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gunsa kai tsaye, sai ya tashi ya shiga daji domin ya yo farauta. Fitar da yake kawai sai ya je ya farauto jakkin jeji, wanda shi jaki wanda yake na daji cin shi halak ne. Jakin da cin shi ya zamanto haramu shi ne jaki wanda yake na gida wanda ake masalabtu, shi ma da a farkon musulunci halak ne. A shekara ta bakwai a yakin Khaibar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abu Dalha yayi shela ya sanar da jama'a cewa daga yau an haramta jaki na gida, kamar yanda a wannan shekara sahabbai sun fada cikin mawuyacin hali, babu abinci guzuri ya kare, suka ringa soke jakansu, aka yanka jakuna aka zo aka fede aka zuba nama cikin tukunya yana tafasa. Wani sahabi ya zo ya ce ya Rasulullahi, ai duk an cinye jaki, duk an cinye jakai. Hallo ya sake dawowa ya ce ya Rasulullahi, ai duk an cinye jakai. manzon Allah ya tura Abu Talha ya ce je ka kai shela a cikin jama'a ka sanar da su cewa Allah da manzansa sun hane ku game da cin naman jaki wanda yake na gida. Sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ce ba bari mu ci wannan a kuri gaba take yanki aka ringa kife tukunya akan ƙasa. Wannan yana nuna mana in kana aikata aiki na sabon Allah wa'azi ya cin maka take yanki zaka bari ba maganar cewa sai an jima. Kana da lasisin cewa zaka kai minti ɗaya nan gaba? To dan haka take yanki suka ringa kife tukunya akan ƙasa. To a takaice abinda muke so mu sani shi jaki wanda yake na daji cin shi halak ne. Amma na gida wanda ake masa lautu haramu ne shine anan sai yake cewa wato ahadaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama himaran wahashiyan da yaje ya farauto wannan jaki ya gasa sai ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga gudunmuwata faraddahu alayya manzon Allah sai ya maida masa kyautar yake amsa manzon Allah yace a wannan yana nuna mana irin kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Allah ya ɗabi'antar da shi wanda haka ake buƙatar duk mumini ya zama mumini ana buƙatar ya zama kaifi ɗaya komin tsakaninka da mutuntu babu rufa-rufa an gane ku manzon Allah sai ya maida mashi wannan kyauta yake amsa sai ya ce falamma ra'a ma fi wajhihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ke cikin fuskata wato na damuwa game da rashin karbar wannan kyauta da nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi as-sahabi yake fada cewa falamma ra'a ma fi wajhihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ke cikin fuskata na damuwa domin ban ji daɗi ba akan wannan kyauta tawa da bai amsa ba. Hausawa muke faɗa cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Duk mutumin da yake cikin murna da walwala fuskar shi ita zata nuna. Duk mutumin da yake cikin damuwa a zuciyarsa to fuskar sa zata bayyana. Qala sai manzon Allah ya faɗa yana mai lallashin ashab. Manzon Allah ya ce masa inna lam naruddahu alayka. Yace ya kai sa'ab ka san da cewa kyautar da ka mana bamu maida maka kyautar ka illa anna huru manzon Allah yace sai dan kasancewar muna dauke da harami in ba dan muna dauke da harami ba manzon Allah yace ai da mun karbi kyautar ka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana duk mutumin da ya maka kyauta in dai wannan kyauta baka amsa ba saboda wani dalili to ya kamata ka nuna masa illar da ta sanya wannan kyauta ta shiga kyamsa domin ka kwantar da hankalinsa na manzon Allah sai ya ce masa lalle abin da yasa wato muka maida maka kyautar ka manzon Allah ya ce domin muna dauke da harami don haka shi ko wanda yake dauke da harami duk abin da aka farauto na farauta saboda shi ta kanasto baya halatta yace an gane ku idan mutum yana dauke da harami haji ko umra idan aka yi farauta ta kanas saboda shi to bayya halatta yace a farko dai shi a karan kansa wanda yake dauke da harami baya halatta yayi farauta an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku mu'minai ubangiji ta'ala yace kada ku kashe farauta halin kuna dauke da harami to kai a karan kanka baya halatta kai farauta kuma baya halatta ka nuna ma wani ya farauce maka kuma baya halatta in an farauto ta kanas saboda kai kuma ka karba ka ci amma in mutun dan radin kansa ne ya farauto farauta ya baka kana dauke da harami ba kai ka sashi ba ba taimaka mishi kai ba kuma ba dan kai bai to ya halatta ka ci kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari wato hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da jama'ar sa sun fita zuwa haji Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yana daga cikin wasu jama'a da aka fita da su amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin cewa akwai abokan gaba akan hanyar shi ta zuwa Makka a wuri kaza wato sun masa kwantan bauna suna jiran yazo maza Allah sai ya ware wasu daga cikin sojojinsa wanda daga cikinsu akwai Abu Qatada. Maza Allah sai ya ce musu maza su bi ta hanya ta gabar teku. An gane ku? Su bi ta can in yaso sai su hade da maza Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan jama'a da suka bi ta gabar teku da aka zo wurin daukan harami, dukkan jama'ar sai suka dau harami, amma shi Abu Qatada bai dau harami ba. Me yasa? Shi Abu Qatada yana ganin shi baya da niyyar zuwa Makka, kawai tafiya dai ta kama. To ana cikin wannan tafiya, kafin su je inda za su hade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun danya da zango, kawai sai suka ga wato garke wanda yake na jakan jeji, sun zo sai kiwo suke. Shi Abu Qatada ya sunkuya yana dinke takalmin shi, shi bai gaba waɗannan garke wanda yake na jakai. Waɗannan sahabbai da suka gani junansu da juna sai ya ringa ma juna dariya. Wato junansu sai ya ringa ma juna dariya, me suke da bukata? Abu Qatada ya fahimci cewa gafa garke wanda yake na jakai, shi kadai ne baya dauke da harami. Da ya fahimci haka sai ya kure bayan ya dauki mashin shi, ya kure bayan dukinsa, sai ya manta bulala a ƙasa, sai ya ce su meko masa bulalar shi, sai kowa ya kau da kai, sai ya fusata, sai ya sauka ya dauko bulalar, sai ya hau ya bi wannan garken wannan na jakkan jeji, sai ya farauto wata jakka. Da ya farauto ta ya kashe ta, sai ya ce su kama masa, kowa sai ya kau da kai ya manta da shi. Abu Qatada ya zo ya dauko wannan jakkar, ya zo ya hebe, ya zo ya gasa. Da ya gasa sai ya ce ku zo mu ci. Suka zo suka zagaye, aka fara ci, ake ci, ake ci, har ma sun koshi, kawai sai kokonto ya darsu a cikin zuciyarsu. Junansu ya kalli juna suka ce kai kada ku manta fa, muna dauke da harami, kuma yaya za mu yi mu zo mu ci nama wanda yake na farauta? Anan sai suka samu ja'in ja tsakankaninsu. To Abu Qatada sai ya dauki irin wanda yake karfata ta wannan kin ta wannan ta nama, sai aka rike, sai aka bi baya, aka ce bari aje a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Can suka tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi, kaji kaji halin da muke ciki, muna cikin tafiya dai. Abu Qatada ya farauto jakin jeji, amma baya dauke da harami, ya gasa gaba ɗaya mumunci, yaya matsayin? Manzo Allah sai yake cewa a cikinku akwai wanda ya nuna masa? Suka ce a. Akwai wanda ya taimaka masa? Suka ce a. Manzo Allah ya ce to ku ci naman ku, inda ma saura manzo Allah ya ce ku bani. To wannan hadisi yana nuna cewa in dai ba saboda kai ba aka farauto farauta, kana dauke da harami, ya halatta ka ci. Amma in takanas ka fahimta saboda kai aka yi, kamar yadda anan as-sa'ab takanas saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farauto wannan jakin jeji, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karba. Don haka dai a cikin wannan hadisi yana hadisin wannan malam ya shigo da shi, domin wannan hadisi yana nuna mana kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman dada ran wato jama'a ta mu'minai. Kaga anan da manzon Allah wannan sahabi ya masa kyauta, manzon Allah ya ki karbar kyautar, manzon Allah sai ya ga wannan bawan Allah ya damu akan rashin karbar kyautar shi, manzon Allah sai ya nuna masa illar da ta sanya bai karbi kyauta ba, domin yana dauke da harami. Sannan wannan yana nuna mana duk abinda baya halatta to karbar kyautar shi ma baya halatta, duk abinda bai halatta ba gare ka to ka amshi wannan kyauta bai halatta ba. An gane ku? Kaga ai shi mai dau wanda yake dauke da harami, haji ko umra, Allah ya haramta masa wannan, wato Allah ya haramta masa cin naman farauta in dai an farauto saboda shi. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki karbar wannan kyauta. Sannan kuma wannan hadisi wato yana nuna mana ita kyauta ba ta zama mallakar wanda aka masa kyauta sai in ya karba. Duk abin da aka baka in dai bai shiga hannunka ba to ba naka bane ba, wannan kyauta ba ta tabbata ba. Don haka malamai suka ce idan mutum ya ma wani kyauta kafin shi wanda aka masa kyauta ya je ya amshi wannan kyauta, wanda ya kyautar Allah ya masa rasuwa kyauta ta baci. Misali mutum ne ya ce na baka mota ta ko na baka wancan gida, kafin ka je ka amshi wannan kyauta Allah ya masa rasuwa, to wannan kyauta ta baci ta koma gado. Dan haka idan mutum ya maka kyauta, to yi kokari ka amsa, sai in ka amsa wannan kyauta ta zama mallakar ka, amma in dai baka amsa ba to ba taka bace ba. Sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana halaccin yin hukunci da wasu alamu. A lokacin da ka rasa dalili, to za ka iya yin amfani da wata alama wadda take nuna maka yanda al'amarin yake. Kaga a nan kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani dalili wanda yake tabbatacce, wanda yake nuna me yasa wannan bawan Allah damuwa, amma sai ya gane ta hanyar rashin karɓar wannan kyauta shine abin da ya jefa shi damuwa. Manzon Allah sai ya bayyana masa cewa ga dalilin da ya hana mu amshi kyautar ka. Don haka dai abin da muke so mu gane, ashe yana daga kyawun hali shine karɓar kyauta game da wanda ya maka kyauta. In har ka maida masa kyautar shi, to ka nuna masa ga illar ta sanya naki karɓar wannan kyauta domin ka dadada masa rai. Kamar yadda wani daga cikin sahabbai ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wani zani wanda yake mai zani. Manzon Allah ya daura wannan zani, da ya sanya wannan zani a jikin shi, manzon Allah ya kabbara sallah, wannan zani na zani sai ya kusa ya shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana gama sallah, manzon Allah sai ya limke, sai ya bada, ya ce a maida mushi, a yi canza, ya bashi wani wanda yake mara zane. Manzon Allah ya ce domin zanen wannan zane ya kusa shagaltar da ni a cikin sallata. Kaga anan ya bayyana mushi illar ta sanya ya maida masa wannan kyauta, ya nemi cewa a canza masa. Wa anin Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu annahu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. واتو النواس ابن سمعان الله يكرم سيدا كيف تأتي وناتم بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم dangane da me ake nihi da albir kuma me ake nihi da al'ithim. Wanda shi lafazin albir, kamar yadda malamai suka faɗa, suka ce kalimatun jami'atun li jami'i af'alil khairat, wato kalima ce wadda ta kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi, dukkan wasu maganganu da ayyuka waɗanda suke na alkhairi. To kalima ta albir wato ta haɗa su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Baqara, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala 'ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wabnas-sabili was-sa'ilina wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دكان أبوبوان دا الله يزانو أتكين ونن آية أبوبوا غوما شاونا أبغبات إنس أبنجي تعالى يشي سوني البر. دان حكا كيني إن أكتشي البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير, كلمة چي ودا تكي تاكون شي دكان وسأيوكا ودن دسكينا الخير. To shi wannan sahabi ya zo ne yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene ake nihi da albir kuma me ake nihi da al'ism, wanda shi al'ism kishiya ne na albir. Don haka suka ce al'ism kalimatun jami'atun li jami'i af'ali shar, wato kalima ce wadda ta kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke miyagu. Shine sai manzon Allah ya ce masa albirru husnul khuluq, manzon Allah ya ce kyawun hali shine alkhairi, kyawun hali shine alkhairi. Ma'ana duk mutumin da yake da kyawun hali, to duk wani alkhairi da ka sani ya hada shi. In dai mutum yana da kyawun hali, to duk wani alkhairi gaba ɗaya ya hada shi. Wannan yana daidai da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace addinun nasiha, ma'ana nasiha ita ce addini. kuma yana daidai da fadarsa da yace addu'a'u huwa al-ibada. Addu'a manzo Allah yace ita ce ibada. Haka nan fadarsa da yace al-hajju arafa, tsayuwa arafa manzo Allah yace ita ce haji. Duk wanda bai tsaya a arafa ba bashi da haji. To dan haka anan yace al-birru husnul khuluq, kyawun hali shine alkhairi. Duk mutumin da yake da kyawun hali to duk wani aiki na alkhairi ya hada. Wanda mun yi bayanin cewa kyawun hali wato shine biyar dokoki waɗanda suke na shari'a, abinda Allah ya ce kai kai, abinda ya ce ka dena, duk wani abinda Allah ya ladabtar da mu a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to duk mutumin da yake kokarin bin diddigin waɗannan abubuwa nayi yana yi gwalgwadon ikonsa, na hannuwa yana hannuwa, to wannan shine ya cancanci a kiraye shi da sunan mai kyawun hali. To duk wanda ya siffanta da wannan sifa to ya hada dukkan wani aiki na alkhairi. Sai ya ce wani isim, ya ce shi zunubi ko kuma mu ce shi laifi, manzon Allah ya ce ma haka fi nafsik, wato abinda ya susu a cikin ranka, a cikin zuciyarka ya ringa kai kawo ka kasa samun kwanciyar hankali. Wakarihita an yaqali alaihin nas, kuma ka kyamaci jama'a su ga wannan aiki da ka aikata, kana kyamar jama'a su gani kada ka kunyata, manzon Allah ya ce wannan shine laifi. Anan ka'ida biyu, alama biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana wanda ta hanyar su mumini yake gane cewa yayi laifi, abin nan da yayi ba daidai bane ba. Duk abin da a farko ka samu kai kawo a cikin ranka ka kasa samun nutsuwa akan wannan abu, sannan kuma kana kyamar wani ya ga wannan abin da ka aikata to ka tabbatar da cewa wannan laifi ne. To amma gawa ake nihi wannan ga wanda yake mumini, saboda shi mumini shine wanda Allah yake jefa wani haske a cikin zuciyarsa, wanda wannan haske da shine yake rabe tsakanin halak da haram, ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku jama'a ta mu'minai, in har kun tsara dokokin Ubangijin kun ji tsoransa, Ubangiji ta'ala zai sanya muku wani haske kenan wanda zai ringa rabe muku tsakanin gaskiya da ƙarya kenan. Don haka anan kasancewar shi mumini shine idan ya aikata abin da yake ba daidai ba, abu na farko zuciyarsa ba za ta samu nutsuwa ba, zai ringa kai kawo. Abu na biyu wato zai ringa kyamar wani ya ga wannan abin da ya aikata, to duk abin da ka ringa kai kawo a kan shi zuciyarka ta kasa samun nutsuwa to ka tabbatar da cewa wannan abu laifi ne. Amma daman shi wanda yake fasiki, shi wannan ba a kiyastawa a kan shi, wanda shi duk wani aiki wanda yake abinda Allah ya haramta shi da farin ciki da murna ma yake zuwa ya aikata wannan abu, babu wani kai kawo akan ayyuka na saban Allah ga wanda yake fasiki. Kuma shi ba ma maganar cewa ya ji kunyar cewa wani ya gani, shi da kanshi zai zo ya ringa bada labarin cewa jiya nayi kaza, jiya nayi kaza, shekaran jiya nayi kaza, rana kaza nayi kaza, wanda miyagun ayyuka wanda ya aikata zai zo ya ringa bada labarin kenan. Don haka wannan ana magana ga wanda yake mumini kenan. Don haka manzon Allah sai ya nuna mana cewa kyawun hali shine wato aiki wanda yake na shine wato alkhairi. A takaice anan abinda muke so mu gane, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa duk mutumin da ya samu kyawun hali to wannan ya hada dukkan wani alkhairi na duniya da lahira, ma'ana duk wani abin da ake bukata to wannan ya samu. An gane ko? Hadisin tuntuni ya riga ya gabata. Hanyar da ake gane cewa wannan abu ne wanda yake na kurai ga wanda yake mumini, zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa akan abun, kuma baya kyamar cewa wani ya ga abin da ya aikata. Duk abin da baka samu kai kawo a cikin zuciyarka kuma ya zamanto baka kunyar wani ya ga wannan abin da ka aikata a matsayinka na mumini mai kokarin kiyaye doka, to wannan ka tabbatar da cewa wannan abu halaka ne. Amma duk abin da ka kasa samun nutsuwa akan shi kuma kana kunyar wani ya ga wannan to ka tabbatar da cewa wannan abu laifi ne. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا واتو عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكرمه سيدا ke fada cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fahisha yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi zaman tuba mai alfasha abinda ake kira da alfasha sune miyagun maganganu da miyagun ayyuka ba dabi'a bace ba hali bane na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan wata magana wadda take mummuna ko wani aiki wanda yake mai muni shine yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fahishan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zaman tuba mai alfasha wanda in aka ce alfasha dukkan wata fada wadda take mummuna da duk wani aiki wanda yake mai muni na daga cikin maganganu waɗanda suke na alfasha kamar bakar magana da zagi da wato yi da mutane da annabimanci da ƙarya da sheda wadda take ta ƙarya da sauransu to wannan duka ba ɗabi'u bane ba halaye bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wala mutafahishan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zaman tuba mai koya ma kansa ayyuka waɗanda suke na alfasha akwai mutumin da ba ɗabi'a shi bace ba halayen shi bane ba miyagun ayyuka da miyagun maganganu amma sai ya ringa kokarin yaya za a iya koya ma kanshi irin waɗannan ayyuka na banza to a farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da irin waɗannan miyagun halaye kuma baya kokarin koya ma kansa irin waɗannan halaye idan aka ce mutafahish kenan mutumin da yake kokarin koya ma kansa halaye waɗanda suke na banza maganganu da ayyuka shine yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fahishan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zaman tuba mai alfasha ma'ana miyagun maganganu da ayyuka waɗanda suke na banza ba ɗabi'arsa bane ba halinsa bane wala mutafahishan kuma ba mai kokarin koya ma kansa bane ayyuka na alfasha sai yace wa kana yaqulu manzon Allah ya zamanto yana fada yana cewa inna min khiyarikum lalle yana daga cikin zababbunku waɗanda suke da matsayi madaukaki a gobe kiyama manzon Allah yace ahsana kuma akhlaqan wanda yafi ku kyawun hali duk wanda yafi ku kyawun hali wato shine zababbun kaga anan ta hanyar kyawawan halaye muminai wato junan su yake fifitar juna kamar yanda zamu iske hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi muminai cikar imani shine wanda yafi su kyawun hali dan haka anan yace inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa lalle yana daga ciki yace lalle wanda yafi ku kyawun hali to yana daga cikin zababbun ku waɗanda suke da matsayi madaukaki a gobe kiyama don haka dai abinda muke so mu sani anan duk mutumin da yake da buƙatar ya zamanto mai daraja mai kima mai matsayi madaukaki a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira hanya ce daya daya yayi kokarin ya gyara halayensa gyara halaye na ƙarƙashin karantar alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ringa kokarin bin wajen wa'azi kana sauraron wasu halaye ne na ƙwarai wanda musulunci yayi umarni duk in aka ce maka ga wata ɗabi'a ta ƙwarai wanda musulunci yayi umarni to kai kokari koda baka da wannan ɗabi'a da hali kai kokari ka koya ma kanka domin su ɗabi'u da halaye akwai wanda mutum yake kokarin ya koya akwai kuma wanda Allah yake halittar bawa da shi sannan duk wasu halaye waɗanda suke na banza sai ka ringa kokarin nisanta kanka da su an gane ko kamar yanzu misali in kai mutum ne mai gaugawar fushi kana da wannan ɗabi'a to kaji cewa fushi ɗabi'a ce wadda take mai muni wadda ba ta dacewa da mumini to abinda za ka yi sai ka ringa kokarin yaya za a yi ka koya ma kanka haƙuri yaya za a yi ka koya ma kanka ɗaukan haƙuri da jimrewa idan ka zamanto da mutum ne wanda yake mai maganganu waɗanda suke na banza waɗanda ba su dace ba to abinda za ka yi kokari sai ka yi kokarin nisanta kanka game da irin waɗannan ɗabi'u waɗanda suke na banza kamar yanzu misali mutumin da ya saba harshen shi ya saba da maganganu na banza kamar zagi. To abinda zai yi sai ya yi kokarin wannan zagi da ya saba ya canza ya maye gurbi da ambaton Allah. Duk abinda za a yi kenan sai ya yi ambaton Allah a maimakon wannan. Kamar yanzu akwai mutumin da in an yi abu wanda yake na mamaki maimakon ya yi kabbara ko ya ce subhanallah sai dai ya kawo danyen zagi ya yi, wanda shi ko duk abin da ya kayatar da kai ya baka mamaki abin da ake bukata sai ka ce Allahu Akbar ko ka ce subhanallah. To dan haka kenan a nan duk mutumin da ya zamanto halayen shi halaye ne na kwarai, to wannan shine zakobbe daga cikin al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana. Nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.